Real Madrid ne kantar Spain ta lallasa babban abokin hamayyarsa Barcelona kwallo biyu da nema a wasan zagaye na biyu na cin kofin Spanish Super Cup na shekara 2017 a wasan ƙarshe. Real din ta samu nasarar jefa kwallon ta ne na farko ta kafar dan wasan da Atenso a cikin minti 4 da fara wasan, daga misali dan wasan gaban sai canza akalan wasan inda ya jefa kwallo ta biyu a ragar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a cikin minti 39 kafin ta biya hutun rabin lokaci. Haka dai aka tashi a wasan biyu da nema. A karawar farko da kungiyoyin suka haɗu kuwa ranar Lahadi 13 ga watan 8 na shekara 2017 a Camp Nou, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kwallo 3-1. Hakan ya bada dama wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da sake lashe kofin Super Cup na bana da jimillar kwallaye 5-1, inda ta lashe kofin sau 10 kenan. Shahararren dan wasan sannan Cristiano Ronaldo bai samu damar bugawa ba sakamakon dakatar da shi da aka yi a wasanni biyar na kasar Spain din don rashin da'a da ya nuna a wasan da suka yi na farko alƙalin wasa bayan ya ba shi jan kati. Shi ma Iniesta bai samu damar bugawa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ba sakamakon jinya da yake. Har ila yau a tarayyar Turai din a jiya an buga wasan neman gurbin shiga cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017-2018. Ga kuma yadda wasan ta kaya, kungiyar kwallon kafa ta Istanbul ta sha kashi a hannun Sevilla da kwallo 2-1. Olympiacos kuwa ta doke Rijeka da kwallo 2-1. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Napoli ta doke Nens ne da kwallo 2-2, yayin da Celtic ta lallasa Astana da kwallo 5-5. Apulbia Sheba kuwa ta samu nasara ne akan Marebo da kwallo 2-1. A yau kuma za a kara a wasan na neman shiga gasar European League na shekara 2017-2018. Kaɗan daga cikin wasanni da za a buga, Fadak za su wafata da Fenerbahce, Panathinaikos kuwa za su wafata ne da Atletico Bilbao, yayin da AC Milan za su ɗauke gumi da Shakhtar. Kungiyar kwallon kafa ta Legawas kuwa za su wafata da kungiyar kwallon kafa ta Sheriff, yayin da Demzel za su wafata da kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos Marseille. Ajax za su ɗauke gumi da Rosenborg, yayin da Club Braga za su ɗauke gumi da kungiyar kwallon kafa ta Etre. Da fara wasan tun da misalin ƙarfe 8 sauran kwata na dare a gogon Nigeria, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Idan muka leka kasar Ingila kuwa ana fafata wasannin Championship na shekara 2017-2018, inda a jiya aka buga wasanni har guda biyu. Shi dai wannan wasa ana yin sa ne a kasar Ingila, inda ake buga kungiyoyi 20 a ƙarƙashin na kasar Ingila a matsayin league na kasar da Premier League. A cikin wannan wasa gasa da ake yin, duk kungiyoyin da suka samu nasarar ɗaurawa na 1 da na 2 zuwa na 3 za su samu damar buga Premier League na shekarar gaba. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Sheffield Wednesday ta tashi 1-1 tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Sunderland, yayin da Norwich City ta samu nasara kan Queen's Park Rangers kwallo 2-0. Idan muka dawo bangaren sai da sayarwar yin wasan kwallon kafa na duniya kuwa, shugaban kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ya ce ba za su sayar da dan wasan gaban su Dele Alli ba ko da za a saye shi kan miliyan 150 ne, inda kungiyoyin kwallon kafa ta Barcelona da Manchester City suka nuna sha'awar su na ganin sun dauke dan wasan daga kungiyar Tottenham. Ita kuwa Chelsea ta ce har yanzu tana da ƙwarin gwiwa wajen sayen dan wasan baya na gefen hagun daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus ɗan kasar Brazil mai suna Alexandre ɗan shekara 26 da haihuwa, inda ta zaba masa rundurutun kuɗi har miliyan 73 domin kammala sayen dan wasan. A nata ɓangaren Barcelona ta ce tana dab da sayen dan wasan nan Ousmane Dembele na kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da kuma dan wasan da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Philippe Coutinho, inda ita kuma Liverpool din take buƙatar dan wasan kungiyar kwallon kafa na Barcelona Ivan Rakitic ya shiga cikin cinikin da kungiyar za su yi da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na sayen dan wasan su Philippe Coutinho. Huta lafiya.